له بيعة الرضوان حقاً تنقض ومن لم يذق عن شرعه فهو ينقذ كريم به كل الورى يتلوذ جليل عظيم الخلق بالأخو آخذ بهي حي طيب متعرج
بهي
حي طيب متعرج حوى الفخر عما غيره مثله فلا نبي على كل النبيين فضلا إمام لعدل بالجمال تكملا جليل عليه تاج عز من الأولى وثوب وقار بالمهابة ينصج شفيء الورى لم يخلق الله شبهه هو البحر فقها يثبت العقل فقهه لقد عظم الرحمن في الخلق كنهه جلالا وأنوارا كسى الله وجهه فأبهى الضحى من وجهه يتبلج له الجزء قد حن اشتياقا بأنة وتزكاه في الخوف أمناء جنة زكا فعله مع سبق فكر وفتنة جبين إذا شاهدته في دجنة ترى البدر بل أعلى وأبهى وأبهج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاهد غوتا المحرم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرنا دا دبو دايا دا دريه دا أربعين دبيو وان دا يدي دي دا أكو غوتا ترى إلا دي آهي فراء النبي سادة مريم عليه السلام شكرتا دبو بيو دا أشرين زامو تيغبا دا كاراتو وان رانا تا الخميس a cikin wannan littafi mai albarka mai suna tahmisu al-qasaid al-wutriya wanda aka sani da wutriya da aka rubuta domin yabo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma bayyana darajoji da matsayi da Allah ta'ala ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan darasi shine na 12 a cikin wannan littafin bi albarka zamu tashi shafi na 23 wanda mun kwana satin da ya gabata shafi na 22 kamar yadda malam ya karanta hawa yau dai yana ci gaba da bayyana matsayi da kuma falala da Allah ta'ala ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine ya ci gaba da cewa lahu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da bai'atur ridwani wato alqawali ko mubaya'a wadda ta shahara da bai'atur ridwan wadda aka yi ta a karkashin itaciya da suratul fathi ta yi bayani akai wanda wannan mubaya'a tana da tarihi a cikin littafai kusan duk wani littafi da yake magana akan sirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to sai ka samu ya ambaci wannan bai'a din to wannan abin da yasa ya kawo wannan saboda irin yadda sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka bada haɗin kai zuwa ga abin da manzo Allah ya kira su zuwa gare shi na wannan alƙawali da wannan yarjejeniya har Allah ta'ala ya alƙawalin cewa duk wanda yayi wannan mubaya'a Allah ya yarda da shi laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara to mahalla shahid radiyallahu wallahi amfani da harafin qat to ba kowa wannan abin ya faru gare shi ba lahu ya uku ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan yarda din da Allah ya ce yayi shi yasa aka kira ta da bai'at radwan duk wanda ya shiga cikin wannan to kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa dan aljanna ne duk wanda Allah ya yarda da shi kuma ba yadda za a ce daga baya ai Allah ya yi fushi da shi da wani na yace to ai za su iya canza sai Allah ya ce fa alima ma fi qulubi Allah ya sa abin da a cikin zukatansu saboda ba haka kawai yace ya yarda da su ba to yace haqqan wannan abin kuma ya faru ne da gaskiya tunaffazu da annabi aka zartar da wannan mubaya'a din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ma'anar tunaffazu yace faman lam yazik an shar'ihi duk wanda bai karkace daga shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba fa huwa yunqazu to wannan shine abin kubutarwa daga azaba ko halaka idan kaga an cewa ne ya halaka ko Allah ya yi masa azaba to ya karkata ne daga shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karimun annabi sallallahu alaihi wasallama mai karamci ne bihi a dalilin annabi ko ga annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya talawwazu yake neman kariya kullul wara dukkanin halittu kowa ga annabi ne yake neman malaba yake neman fakewa wato yana magana akan ash-shafa'atul uzma ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallama zai a ranar tashin kiyama bayan annabawa gaba dai sun nuna cewa wannan shafa'a din ta fi karfinsu to daga nan ne dada kowa sai ya ce to aje wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi at-talawwuz shine al-iltija neman kariya ko neman mafaka to ga annabi ake yin sa a wannan ranar tashin kiyama kullul wara dukkanin halittu gaba daya jalilun annabi sallallahu alaihi wasallama mai girma ne girma wanda ya hada da daraja shi ake kira jalala to annabi sallallahu alaihi wasallama mai girman daraja ne azimin kuma mai girman matsayi ne matsayinsa azimul khalqi wato mai girman matsayi ne ga halittu ko azimul khuluqi mai ainihin girman dabi'u ne ta fuskar halaye duk wata ɗabi'a mai kyau mai girma babba za ka ga annabi ya sifantu da ita kamar yadda ya faɗa wa innaka la'ala khuluqin azim daga wannan Allah ne ya faɗa sannan akhiru annabi mai karɓa ne bil afwi da rangwami duk sanda wani yayi abin da ba daidai ba ya nemi annabi shi masa afuwa adabi yakan yi masa afuwa bahiyun annabi mai kwarjini ne shi yasa ba a iya hada ido biyu har sau biyu tare da shi in dai ka hada ido da annabi to ba za ka iya sakewa karo da biyu ba shi ne ma'anar bahiyu annabi yana da kwarjini a idanun mutane sallallahu alaihi wasallam hayyun kuma annabi mai tsananin kunya ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ce ma ya fi budurwa a kunya allati fi khidriha budaren da ba na yanzu ba kusan su larabawa al'ada su da zarar yarinya ta abin nan ta girba to akan gina mata daki a killace ta cikin daki ko ina ba ta zuwa sai lokacin da aka daura mata aure saboda haka a wurin tun wannan tun kafin musulunci al'adar su ce sodaka budurwa tafi tsaro da kulawa sama ga mata aure amma mu kaga bilakas shi yasa fitintuni suka yi yawa in ka tsare sai su ce ai ba mata aure muke ba mata aure muke ba sodaka ke da a ba su dama su yi ta abin da sun ka ga dama tayyibun annabi sallallahu alaihi wasallama mai kamshi ne muta'arriju kuma mai tashin kamshi kamshin ma mai tashi sallallahu alaihi wasallam wanda yakan tashi daga inda yake har ya kai wasu wurare har ya kai wasu kasashe ma shine muta'arriju hawal fakhara annabi ya tara duk wata takama da ake tinkaho da ita duk wani abin alfahari to annabi ya tara shi sai ce amma gairuhu amma kaga wani wanda ba annabi ba ko shi waye to fala mislahu ba irin sa ba wani wanda za a ce shi ba annabi bane amma kuma wai irin annabi ne ta fuskar daraja ko matsayi ko duk wani abu da zaka faɗa mai kyau to babu irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba taba haihuwar sa ba kuma ba za a haife shi ba nabiyun shi annabi ne nukira litazim ay nabiyun azim annabi ne mai girma sosai yake cewa fuddila kuma an fifi tashi ala kullin nabiyina ga dukkanin annabawa to bale sauran rubuwar jama'a annabawan ma sama yake akan su to min babu awala wannan ba annabi ba sannan imamun shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama jagora ne li adalin wajen adalci duk wani adali ko wani shugaba wanda ya shahara da adalci to manzo Allah shine shugaban sa ba mai adalci kamar na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam takammala wannan aliful ibtilaq ake kiranta takammala annabi sallallahu alaihi wasallama ya kammala bil jamali da kyau duk wani kyau annabi ya cika shi in kana magana kyan jiki ne annabi ya cika in kana magana kyawun hali ne annabi ya cika in kana magana akan kyan zuciya annabi ya cika babu abinda annabi bai cika ba duk wani abu mai kyau sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya cika shi jalilun annabi sallallahu alaihi wasallama mai girma ne kuma alaihi taju izzin saman kansa akwai kambe na izzin na daukaka da buwaya min alula na darajoji madaukaka wannan duka ne yabo ne wato annabi sallallahu alaihi wasallama kamar an same shi wani kambe na daukaka a kansa min alula na darajoji mafiya daukaka jam'u uliya wa saubu wa qairin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wa yunsaju ana saka masa saubu wa qarin sutura ta natsuwa annabi akwai natsuwa tare da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil mahabati kuma natsuwar ta hada tare da kwarjini kuma kaza akwai wanda shi saboda natsuwa sai mutane su dinga rena shi to shi annabi ba haka yake ba natsuwar gwamai take kuma tare da kwarjini sallallahu alaihi wa alihi ba rigima ba gaggawa to wannan shine wayunsaju ana saka masa saubu wa qarin sutura ta natsuwa bil mahabati wanda take gwamai cakudi da kwarjini shafi'ul wara annabi sallallahu alaihi wasallama shine mai ceton halittu gaba daya lam yakhluq illahu shibahu Allah bai taba halittar wata halitta irin annabi sallallahu alaihi wasallam balle a samu wanda ya fi shi ba taba ba kuma ba za a taba ba hatta az-zamkhashiri dake da ra'ayin cewa mala'ika jibril ya fi annabi kusan malamai sun maida mai martani kuma bai iya kawo wani gamsasshen dalili wanda za a iya dogara a kansa ba bai iya kawowa ba duka 'yan dalilan da ya kawo malamai sun bashi amsa irin su mubain sammani manene manene allamahu shadidul quwa kaza kaza wa'inna ayoyin sune ya tattara yace saboda haka malaika jibril ya ta annabi daraja malamai suka ce ba haka bane dan mutun ya karantar da kai ko dan an karantar da kai to baya nuni akan cewa wanda ya karantar da kai ya fifa matsayi ai annabi musa khidir ya karantar da shi amma annabi khidir bai kai ba lalla annabi musa ba bai kai ba kana ya karantar da mutun amma kuma auren Allah ya fifa matsayi to wannan shine huwa al-bahr shi annabi teku ne fiqihan in ana magana ilimi to da ka zo wurin annabi shikenan magana ya kare teku ne in ana magana fiqihan ilimi ba magana ya kare kuma yasbutu al-aqlu fiqahu hankali ma yana tabbatar da ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam fahimtar manzo hankali kawai dan adam baya bukatar ba sai an kawo mai hadisi duk wanda ya karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya san annabi malami ne wanda ba taba yin irinsa ba wannan a hankali kawai to hankali ma yana tabbatar da ilimin sa laqad azzama ar-rahmanu fil khalqi kunahu laqad haqiqa azzama ar-rahman Allah mai rahama ya girmama kunahu zatin manzon Allah fil khalqi wajen halitta shi yasa ba taba halittar zati irin na manzon Allah ba wato shi annabi kawai na daban ne duk abin da zaka faɗa to babu mai irin nasa sallallahu alaihi wannan za kunhu shay shine zatu shay gangar jikin sa tun daga fuskar sa hannayen sa kawahun sa da komai nashi to wannan sai da Allah ya girmama shi shi yasa komai an yi shi daidai wa daidan ba abin da zaka gani kace kai kazan nan akwai kuskure ko dade kaza ya kamata zabanin mu za ga yadda mutun yace ka wajen kyau a halittar sa to sai kaga wani bangaren kuma akwai matsala ga jiki mai kyau amma zaka samu wani wata gaba ba daidai take ba ko gurmu ne ko kawahun sa sun buge ko kansa ba tsari akwai hawa da gangara koya da manyan kunnuwa ko abubuwa dai ga sunan ila akhiri to shi annabi ba haka yake ba komai nasa cike yake sallallahu alaihi yace jalalan wajen ainihin girma da daraja wa anwaran da kuma haske kasallahu Allah ya suturce wajahu fuskarsa to shi yasa ake ganin ainihin mahabalinsa shi yasa wannan kyan na annabi don abinda malamai suka ce shi kyan annabi sallallahu alaihi wasallama da aka bashi shi kyau gaba ɗaya shine kamar yadda muka karanta a cikin al-Burda fa jawharul husni fihi ghairu munqasim so da haka shi da aka zo zatin kyau din gaba ɗaya aka bashi ba ma raba ba rabin shi ne an kararraba ma halittu aka baiwa mutane aka baiwa alijannu aka baiwa tsuntsaye aka baiwa dabbobi da itace da sauran sun kararraba sallallahu alaihi wasallam to abin da yasa mutane ba su fitinu da kyan annabi ba da sauran mata da sauransu wannan kyan kuma sai aka zo aka suturce shi da jalala gani ga jalala ga girma ko da kyan ya birge ka to kuma akwai girman da kuma zai ainihin wato rufe zuciyarka wanda in ma mace ce ba za ta iya fitinuwa da kan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa baka taba karanta a tarihi cewa ga wata ta koni wajen shauki da bege game da son manzon Allah ba to shine abin da yake nufi anan kasallahu wajhahu jalalan wa anwar Allah ya suturce fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jalalan da ganin girma da farjini wa anwarin da wani haske sai ya zama kariya amma ba dan haka ba malamai suka ce da an samu matsala to kadibi annabi Yusuf ma da aka ba shi nisful jamal a iya mutanen zamanin sa rabin kyan mutanen zamanin sa aka ba shi yadda wasu malamai suka faɗa to shi kuma annabi aka bashi gaba dai na halittu gaba dai eh kya halittu gaba daya aka bashi abin da ya rubowa shine an kararaba mu sauran halittu eh shine an kararaba mana shi yasa za ya ce wani da rike ko halitta kaza na rike sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan shine kenan sai haka shi kan nasa ba a ma raba shi ba haka nan kurungum an ka baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam to shine kasallahu wajhahu jalalan wa anwara Allah ta'ala ya suturce wato fuskarsa da girma da kuma haske fa abhabuha sai haske na hantsi fa abaha ya kasance abhadin ma'ana tasba ko sara ya kasance ya taballaju yana haskaka min wajhihi daga hasken fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da hasken hantsi to ya tso sana haske ne daga hasken fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mabalaga ce na yabo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama lahul jiz'u qadihanna aljiz'u shine kututturin iccen dabino ke cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to qadihanna hakika ya dinga kuka shi wannan kututturin lahu ga annabi ishtiyaqan saboda tsananin shauki da bege da annabi in zai hudu ba yakan dan dafa da biyu ita kututtur to da wata mata ta tsaya yaronta kafin ta buga ma annabi minbari sai annabi ya daina hawa kututtur ya daina dafa shi shine kawai sai an kaje kututturin na kuka sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya dafa shi sannan ya shi sallallahu alaihi wasallama bi annati kuma tare da sauti na nishi da ciccika masu riwaya suka je sai da muka ji wannan duk inda kake kana jin wannan kuka tuturin da bino ha sallallahu alaihi wasallam wa tazkaruhu tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil khawfi a lokacin da mutum yake cikin tsoro amna'u jannati shine mafi kariya wajen kariya shine mafi kariya game da kariya ana duk sanda bakin ciki yayi mayewa tunan manzon Allah kawai zaka samu waraka zaka samu waraka insha Allah da ba an ce aljanna ana nufin sitra sitra gani yawa daga nan ne aka samu gona da aljanna ko aljanna ko aljunainatu saboda in ka shiga to abinda a cikin ta na itatuwa da abinci za su rufe ka haka daga nan ne aka samu aljinn listitarihim saboda ba a ganin su shi yasa aka kira su aljinn daga nan ne aka samu aljanin shine jaririn da ke cikin cikin mahaifiyarsa aljani kusan asalin su duka daga aljinna ne as-sawmu jannatu kamar yadda manzo Allah ya faɗa ma'ana azumi to sitira ce tsakanin ka da shiga wuta na'am yake cewa zaka fi'iluhu aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ya tsalkaka duk aikin da annabi ke yi mai tsarki ne ma asidiki fikirin tare da tunani na gaskiya wa fitnatin da kuma kaihin basira sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wayannan abubuwan guda biyu ga tunani mai kyau kuma ga kaihin kwakwalwa sallallahu alaihi wasallam shine fitin jabinun fuskar annabi asalin jabin shine goshi amma fuska yake nufi fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama idza shahadtahu lokacin da ka halarci fuskar ma'ana ka kalle ta fi dujannati a cikin tsananin duhun dare to taral badara zaka ganta kamar wata lokacin da yake shahu to haka zaka ga saboda annabi ko cikin duhu yake to fuskar sa kawai ta wadata tafi karfin hasken rana tafi karfin hasken wata to shi yasa suke ba da kissa duk da kissa ba sabai isnadi akan ta ba cewa wata rana na Aisha tana dinki cikin dare ta kunna fitila irin ta ruwa din nan tada sai ga hadari ya taso sai iska ya fashe wata to abinda take dinki da shi sai ya bada allura annabi sallallahu alaihi wasallama ko da ya shigo dakin sai daki kawai ya haskake sai da ta ga wannan allura sai da ta ga wannan allura ta dauka ta ci gaba da dinki tana mamaki to har take rera wasu baitoci take cewa to menene take fada baitocin sun kwanta abinda take fada take cewa ni dai iya nawa gani ban taba ganin mutum mai kyau kamar ka ba haka kuma ban babu wata mata da ta taba halittar wani mutum mai daraja mai falala kamar ka tace kamar lokacin da za a halice ka ka faɗi yadda kake son a halice ka kai kai bayani ga yadda kake son a yi fuskar ka hannunka bakinka kawahunka da komai naka to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake haka ita ma wata mata take cewa in baka taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ba to da ka hada ido da shi ko da cikin dare ne zaka yi tsammanin rana ce ta fito tazunnu anna ash-shamsa taliatun zaka yi zaton cewa rana ce ta fito saboda tsananin haske to wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ke amma yau shi ne wasu hadda za a samu mani da awon musulunci wai kaji yana aibanta manzo Allah ko yana zaginsa saboda lalacewa da kobawa baya to tace yake ya ci gaba da cewa bal ba haka ba a ala fuskar manzo Allah ma tafi hasken wata daukaka tafi hasken wata wa abaha kuma tafi hasken wata kyau hasken fuskar manzon Allah to yafi na wata kyau wa abahaji kuma yafi haske yafi kyalli duk kusan ma'anonin mutakaribai ne dama an ce albahaja shine abin da yake kyalli abahashi kuma daga albahau ne abin da zai birge ka zai kawata ka daga albaru ne bilha albah shine abin da zai kawatar da kai kamar yadda ake cewa al-qamaru bahir to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yake to ci gaba
abada amidan kana fi shirki qad'ata wa fallala jayshal kufr qahran wa shattata rasulun lana ad-din al-hanafiyya asbata jalabil huda anna ad-dalalata muzata فلولاه كنا في الضلالة نمزج تكمل بالأخلاق حسنا وكمل حوى تاج إذن بالفخار مكلل له كل من في الحافقين تظلل جناب عريض الجاه مرتفع العلا له الحلم شأن والسماحة منهج عظيم بدت في كل أفق صعوده حليم كريم بات غيظ حسوده صفوه عن الجاني توفى عهوده جواد إذا أعطاك أغناك جوده بحار ندى في كفه يتموج فيؤتي بلا من ويرأى جواره ويهمي علينا تبره ونضاره يجده الذي يأتيه يرجو يساره جزيل العطايا لا يخاف افتقاره إليه كنوز الأرض لو شاء تخرج.
نعم سيأتي قبدا قدا يأتي أبادا النبي صلى الله عليه وسلم يا هلك دعنيدا wanda yake kangarare mai taurin kai irin su Abu Jahal annabi ya halakar da su sallallahu alaihi wasallama wanda yake kana shi kangararin ya kasance fi shirki a cikin shirka qadi'ata ya riga ya ketare ba iyaka shi shirkar tashi ma talabanci ya kai koli wa fallala annabi ya karya jaishal kufri runduna ta kafirci qahara ta fuskar rinjaya da ƙarfi wa shattata kuma annabi ya rarraba su rasulun annabi ne ko dan aike ne manzo ne asbata lana addina ya tabbatar da addini gare mu alhanifiyya wanda yake miƙaƙƙen addini ba lankwasa a cikin sa sallallahu alaihi wasallama ijala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana muz'ata tun lokacin da yazo bin huda da shari'a anna gare mu to jalal jala anna dalalata ya bayyana mana fata mun ganta a fili muz'ata tun lokacin da manzo Allah ya zo ba taba samu wata bata kuma wadda zata zo ta ce wadda zata zo ta ainihin halaka mu ba tunda ya riga ya zo da alqur'ani ya zo da mi sunna tashi falawlahu ba dan da annabi sallallahu alaihi wasallama ba ai kunna da mun kasance numzaju ana cudan ya mafi dalalata a cikin bata duk wanda ya zo da tashi bata ya jefa mana duk wanda ya zo da tashi amma tuwa da annabi ya zo sallallahu alaihi wasallama shikenan ba haka ba sai aka gane gaskiya kul ja alhaq wa zahaq albatil to annabi sallallahu alaihi wasallama kina takammala annabi ya kammala bil akhlaqi tare da halaye na gari husnan wajen kyau wa kammala kuma ya cika komai na annabi ya cika hawa taja izin annabi ya tara duk wani kambe na girma da daukaka bil fakhari tare da takama mukallala kuma yana abin wa'ado shine al-mukallal ko al-ikilil shine ado at-tazin lahu sallallahu alaihi wasallama ga annabi ne tazallala ya kaskanta kullu dukkan man fil khafiqain wanda ke bangaren mafisar rana da mafada rana ko kudu da arewa shine al-khafiqain to ga annabi ya kaskanta in ma bai kaskanta don Allah ba ya kaskanta don takobi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama janabun annabi sallallahu alaihi wa sallama bangaren sa aridun mai fadi sallallahu aridul jani wato mai fadin daraja ne da kima kuma murtafi'ul ula mai daukakakkiyar darajoji ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lahu alhilmu annabi yana da hankuri sha'anin wanda shine sha'anin sa ya riga ma ya zo masa dabi'a hankurin ma na alhilmu juriya wanda kawa mutum laifi amma ba za ka taba gane ka ma mai laifi ba yake cewa kuma wasamahatu kyauta manhaji ita ce godarin manzon Allah ya ga maganar ruwa babu tabo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam azimun annabi sallallahu alaihi wasallama mai girma ne badat su'uduhu kyaututtukansa sun bayyana fi kulli ufqin a kowane sansani na duniya babu inda kyautar manzon Allah ba ta kai ba shine su'ud kyaututtuka kyautar da za a yi ma sai ka rikici yanzu mutum ya baka kyautar mota 100 ai sai ka hauka shi to da annabi irin wannan zamani ne waɗanda zai ba kyaututtukan motoci 100 yawa gare su tunda an ga ya ba wasu dawa awa kai 100 annabi ne zai baka kyauta sai ka ce ta isa a bari hakan sallallahu alaihi wasallam halimun annabi mai juriya ne karimun ko mai baiwa hasuduhu mai yawa manzon Allah hasada mata gaiza zai ya mutu ko kuma zai mutu cikin takaici da fushi saboda hasadar ta isa abin nan ne yake gani ga manzon Allah ba zai yanke ba safuhun annabi mai yawan afuwa ne shine ayi malafi ka kauda kai shine as-safh anil jani akan wanda ya masa ba daidai ba mai laifi sallallahu alaihi wasallam tawaffa uhudahu ba kamar yadda ya rubuta uhudahu maf'ulun bihi ne na tawaffa tawaffa shi mai laifin da ya cika uhudahu jam'u ahad da ya cika alƙawal alƙawullansa ga manzon Allah to manzon Allah ya nemi masa afuwa in annabi yayi alƙawali da kai ko da kai ba musulmi bane ka cika alƙawali to duk abin da kai wa annabi yana iya maka afuwa jawadun annabi mai yawan kyauta ne yake cewa iza aqaka judahu duk sanda judahu ba juduhu ba judahu shi ma mafulin bihi ne idan manzo Allah ya baka kyaututtukansa a ganaka to wannan zai mai da kai mawadaci da annabi ya baka kyauta to ka rabu da talauci kai ba ka shiga cikin laye alagani yau biharun nada annabi sallallahu alaihi wasallama tekuna ne na kyauta yatamawwaju fi kafihi wanda yake yana amai yana ambaliye kyaututtuka fi kafihi a cikin tafin hannunsa da kasan gulabe ko tekuna suna ambaliye ruwa yagiyar ruwa tana ta bugawa zaka kamar za ta hade jirage da sauransu sallallahu alaihi wasallam to kyaututtuka manzon Allah haka suke kyauta ce za a yi ma sai ka rasa ma ina kake fayu'ti bila mannin to yana bayarwa kuma ba guri ba zai baka abu ya zo cikin mutane ya ce ai ni na bashi kaza ai ni na yi mai kaza ai ni na yi kaza manzon Allah baya wannan baya wannan waya ra'aji waro kuma manzon Allah yana kiyaye makwabtaka in yayi makwabtaka da kai to zai kiyaye haƙƙin makwabtaka sallallahu alaihi wasallam wa yahni alaina annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba mu kyauta akan mu tibrahu wato zinarin sa wanda ba a buge ba shi ake kira tibru haka nan kuma wana darahu ko wani darahu da kuma zinarin sa wanda an riga an buge shi ko wani manzon Allah ba mu yake ni da wanda an buge da wanda ma ba a buge ba yanzu aka tono shi yajiduhu yasarahu ko yajiruhu zai sami yasarahu kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama allazi yatihi wanda yazo wurin manzon Allah ya ruju kuma yana kaunar annabi ya bashi kyauta to annabi zai bashi shi annabi ba a taba roƙon sa yace babu ba ba taba ba sallallahu alaihi wasallam jazilul ataya manzo Allah mai gwadin kyaututtuka ne bai baka kyauta yar kada shine jazil babba zai baka wanda gobe ba za ka ma saki roƙon wani ba bale shi kuma la ya khafu iftikara hukum wanda baya jin tsoron talaucinsa ma'ana zai baka kyauta kyauta wanda baya jin tsoron talauci sallallahu alaihi wasallama tunda kana iya tahowa sai duk abin da ya mallaka ya kwashi ya baka mai jin tsoron mai tsoron talauci na haka to haka annabi ke kyauta shi baya jin tsoron wai in ya baka ya rasa sallallahu alaihi wasallama yace ilaihi kunuzul ardi ai duk taskokin kasa gaba dai na annabi ne law sha'a tukhruj da annabi ya ga dama da an fitar da su da ya ga dama kuma annabi ba duniya ce gaban sa ba ko ya saba ruwa dai da abin da ya shafi to wannan kenan saboda haka muna dajin matsayoyin Annabi sallallahu alaihi wasallama daki daki wani sati zamu tashi shafi na 25 insha Allah mun da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu salbata sure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.